tare da karaman albashin da bai taka kara karya ba, kankanan ma'aikatan Niger na huskantar matsalolin da suka tursasa su fitowa a yau domin bayyana bacin ransu dangance da rashin saka su a cikin tsari tamkar wasu ma'aikata. Alhali ko gwamnati ta yi musu alwashin kyautata rayuwarsu yau kusan shekaru 5 kenan. Shin wai ko menene ke damun kananan ma'aikatan na Niger? Kamarad Gagara Tasau shi ne babban magatakardan haɗakan ƙungiyoyin ƙanƙanan ma'aikata na jamhuriyar Nijar.
Na ɗaya dai, kaga ma'aikaci, kaga wurin kwana, ba mu taɓa gani ba inda an ka ce ga wani ƙaramin ma'aikaci dai gidajen na gwamnati da ka ginawa, ga shi an ba wani ƙaramin ma'aikaci, ba mu taɓa gani ba. Kaga yau ƙaramin ma'aikaci in yaron shi bai da lahiya, kai hatta da shi kankan shi da bai da lahiya, da an ka ce ana yin takarda, wata takarda da aka ce ma prize and share, ko an yi mana ita mun taya da ita gidan likita banza. Yau in ka diba tsadar rayuwa da ta yi yawa, kai mai albashin jika 31, in ya sai sakon shinkawa jika 20, nawa na kai mai saura? Shi tai shi biya haya nawa?
Ma'aikatan dai sun shiga wani yajin aiki na kwanaki 2 wanda ya fara a yau din nan kuma zai kammala gobe. Kuma baya ga yajin aikin, a ɗazu-ɗazun nan ma'aikatan sun yi wani zaman dirshi a gaban ofishin ministan kwadago da zimmar kira da kakkausar murya da a dubi bukatocinsu da idan rahama.
Sunana Isu, akwai babban matsala tsakani da Allah, kuma in kaga in kana neman wahalalle ka kai ga ƙaramin ma'aikaci na Niger, wallahi ka tsaya na. Yadda suka kyautata kowa shi muke fata dan Allah da Annabi su kyautata mu, su sa mu cikin jeri yadda an ka sa kowa da kowa. In ana ƙari, a tabbatar da ƙarin nan yana kai ga kowa, a diba mu da idon rahama, shi dai muke fata. Yadda suke kallon mu nan, dan Allah da Annabi su ƙara kallon mu da daraja.
A cikin bakin ciki muke, ana gallaza muna, an ki sauraron mu kamar mu ba ma'aikata bane. Babu hanyar da za a bi a ce a wana mu, bai yiwa, ba mu yarda ne, muna zamne a kan bakanmu kuma a shirye muke.
Yajin aikin dai na yau ya tarar da majalisar ministoci na wani zamanta a yau, inda a cewar magatakardan ofishin ministan kwadago da na tuntuɓa, gwamnati na iya nata ƙoƙari domin ganin ta kawo ƙarshen wannan matsala wacce ta ƙici ta ƙicinyewa tsakankanin ƙanƙanan ma'aikatan Nijar da kuma gwamnati. Abdullahi Muhammad Ahmadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.